sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 13 ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, tsakanin labarai.
Sojojin Najeriya sun ce sun gano 'yan bindigar da suka sace ɗaliban wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya. Sun kuma yi musayar wuta da su a cewar wata sanarwa da shugaban Najeriya ya fidda a jiya Asabar. Yayin da kasashe ke amincewa da rigakafin cutar coronavirus, ana ci gaba da samun bukatar gaggawa ta bada rigakafin, yayin da kuma ake samun adadin tarihi na masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace a kasashe da yawa. An yi arangama a wasu wuraren a birnin Washington DC a jiya Asabar da maraice tsakanin masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump da masu adawa da shi.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda aka gudanar da zabukan kananan hukumomi a jamhuriyar Niger. Sannan za ku ji cewar kwamitin sauraron bahasi a kan cin zarafin da ake zargin rushasshiyar rundunar 'yan sandan SAS da yi na ci gaba da sauraron koke-koken jama'a a yankin Niger Delta. Sannan muna tafe da shirin matasa a duniyar kullu. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Najeriya sun ce sun gano 'yan bindigar da suka sace ɗaliban wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya. Sun kuma yi musayar wuta da su a cewar wata sanarwa da shugaban Najeriya ya fidda a jiya Asabar. 'Yan bindiga rike da bandagogi samfarin AK-47 ne suka afka wata makarantar sakandare ta kimiyya a ƙaramar hukumar Kankara da misalin karfe 9:40 na yamma a daren ranar Juma'a, a cewar 'yan sanda da mazauna yankin. Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa a wata sanarwa cewa sojojin ƙasar sun gano inda maharan suke a wani daji kuma sun yi musayar wuta da su tare da taimakon sojojin sama. A sanarwar, shugaba Buhari ya yi Allah wadai da harin da aka kai a jiharsa ta asali. 'Yan sanda da sojoji na ci gaba da aiki tare don tantance yawan ɗaliban da aka sace ko suka ɓace. Yayin da kasashe ke amincewa da rigakafin coronavirus, ana ci gaba da samun bukatar gaggawa ta bada rigakafin, yayin da kuma ake samun adadin tarihi na masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace a kasashe da yawa. Hukumar kula da dakile cututtuka ta Koriya ta faɗa a yau Lahadi cewa Koriya ta Kudu ta samu adadin masu kamuwa da cutar da ba a gani ba a baya cikin kwanaki biyu a jere na mutum 1,030. A halin da ake ciki, Amurka ta ba da amincewar gaggawa a kan yin amfani da rigakafin cutar coronavirus, kuma rigakafin zai fara isa jihohin kasar gobe Litinin da safe, a cewar jami'ai. Wannan wani gagarumin ci gaba ne da aka samu a kasar da COVID-19 ta kashe sama da mutane 295,000, a cewar cibiyar samar da bayanan COVID-19 ta jami'ar Johns Hopkins. Shugaban gudanarwa na shirin Warp Speed, wani shiri na samar da rigakafin cutar na gwamnatin Trump, General Gustav Perna, ya faɗa a wani taron manema labarai da aka yi a jiya Asabar cewa kamfanonin jigilar kayayyaki za su fara rarraba kimanin allurar rigakafin da kamfanin Pfizer ya haɗa guda 3 million zuwa kusan cibiyoyin rabo 150, kuma ƙarin wasu cibiyoyin kimanin 450 za su samu rigakafin zuwa ranar Laraba. A yammacin ranar Juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaice ta amince da rigakafin na kamfanin Pfizer, wanda ya hada tare da BioNTech don amfanin gaggawa. An yi arangama a wasu wuraren a birnin Washington DC a jiya Asabar da maraice tsakanin masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump da masu adawa da shi akan kasa sauya sakamakon zaben shugaban kasar da Trump ya yi, wanda abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya lashe. An kai mutane 4 asibiti saboda sun samu raunukan waka, an kuma kama wasu 23, a cewar 'yan sandan birnin. A jiya Asabar ne dai dubban masu goyon bayan Trump suka tattaru, suka yi tattaki, suna rera wakar shugaban ya ci gaba da kasancewa a kan mulki.
To madalla, Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yau Lahadi 13 ga watan Disamba ake gudanar da zabukan kananan hukumomi a jamhuriyar Niger. Tun bayan shekarar 2015 wa'adin kansiloli da magatakardan gari da na 'yan majalisun jiha ya kammala a hukumance. To amma saboda wasu matsaloli da suka gitta suka hana shirya zaben da zai bada damar sabunta waɗannan majalisun. Lamarin da ya tilastawa gwamnatin Niger kirkiro da dokar ƙarin wa'adi a kowane wata shida. A saboda haka ne zaben na yau yake da muhimmanci ga al'ummar ƙasar. Wakilin muryar Amurka Suleiman Munibarma ya aiko mana da yadda zaben ya gudana a birnin Yamai.
Kimanin 'yan Niger miliyan 7 da kusan rabi da suka yi rajista ne ake sa ran za su fito a tsawon wunin na yau Lahadi 13 ga watan Disamba domin kada ƙura'a a zaben kananan hukumomin da ke matsayin na share fagen babban zaben kasar. Shugaba Isu Muhammadu wanne ya kada tasa ƙura'ar a ma'aikatar magajin garin Yamai ya yabawa hukumar zabe ta Seni.
La Seni a tenu ce pari.
Yace aiki ne mai matukar wuya hukumar Seni ta tsara cikin kankanin lokaci. A gaskiya ina taya ta murnar samun wannan nasara. Haka kuma ina kira ga 'yan ƙasa su fito da fifi don sauke nauyin da ya rataya a wuyansu cikin nutsuwa. Ina jinjinawa jam'iyyun siyasa saboda yadda suka gudanar da yakin zabe cikin kwanciyar hankali. Kuma ina ƙara kira su ci gaba da nuna irin wannan halayya a yayin yakin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa da na shugaban ƙasa. Ina jan hankalin hukumar Seni da dukkan hukumomin da ke da alhakin shirin zabe su tabbatar da komai ya wakana cikin haske da adalci.
Kurkela assure la transparence et la sincérité de tous les scrutins.
Kakakin hukumar zabe Nafi'u Wada ya tabbatar da cewa hukumar ta Seni ta aike da kayan zabe zuwa dukkan sassan kasa, an banda wasu wuraren da aka dan fuskanci tsaiko saboda wasu dalilai.
Kayan aiki duka an kai jahohi, daga jahohi an kai gunduma, daga gunduma an kai runkunan zabe a kishi 190 ana iya a ce sun buɗe. Yanzu inda ba su buɗe ba shine za mu ɗoka mu yi maza a gyara. Bai yayuwa a ce an tsara zaɓe ƙasar Niger wadda take da haɗin haka a ce babu matsala. Ko muna nan muna gyara matsalolin.
Malaka cikin unguwannin birnin Yamai don ganewa idanuwanmu yadda zaben ke gudana.
Sunana Murtala Alassane, President du Bureau de Vote Kalai Amiru. Runhon zabe kare 8 muka bude ta. Mutane suka zo muka dibi irin babu da matsala, kayanmu duka akwai su. Ana zabe bamu da wani matsala. Sannu dai suna gaitawa, bamu san zuwa gaba lokacin da lokaci zai na liƙe biro, tunda harkan ya maice wan suna zaman ne sai lokaci yayi kusa lukuriya su ce su.
Waɗanda muka tarar a cibiyar zabe ta Equal Right sun bayyana ra'ayoyinsu bayan da suka kada ƙura'a.
Sunana Asan Shidibe. Mun zo mu zaben kuma mun yi shi cikin lumana, ba cikin rigima ba. Muna son canjin nan tunda ƙasa ya wahala. An yi abu da yawa da bai kamata ba.
Sai Muhammadu Abubakar Kalle Santa. Mun yi zaɓe alhamdulillah, kuma babu wata matsala. Wanga gwamnati da ke cikin wagatayya, Ubangiji Allah ba su sa'a. Mun tunda mun ga abubuwa wanda sun yi, wanda ba iko ne sun kai baya ba su yi shi ba. Kenan muna son su continue su ci gaba da wannan aiki da suke mai yan kasa.
Sai dai wasu daga cikin masu zaɓe sun nuna damuwa a game da rashin ɗaukar matakan kare kai daga annobar COVID-19 a runhunan zaɓe, a yayin da alƙaluman hukumomin kiwon lafiya ke nunin cutar ta dawo da ƙarfi.
Sunana Fatima. Ana cikin waga alloba ta COVID, ko cikin mambobi na Bureau de Vote ba su da mask, babu abun wanke hannuwa. Balle kuma wa'anda sun ka zo vote kenan. Wannan ya kamata tun rana ba ta yi ba a yi kokari a kawo gyaran huska.
A karfe 7 na yamma ne za a rufe runfunan zabe. To amma shugabannin hukumar Seni sun ce za a ci gaba da kada ƙura'a a runfunan da aka fuskanci tsaiko har zuwa lokacin da za su cike wa'adin awoyi 11, kamar yadda yake rubuce a kundin zabe, wato code electoral. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma ga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako da yadda aka gudanar da zabukan a birnin Kwanni.
A jamhuriyar Niger ana ta ana gudanar da zaben kananan hukumomi a gundumar birnin Kwanni kamar ko ina a dukkan fadin kasar, inda maza da mata suka fito da fifi domin halartar zaben na kananan hukumomi da ma na jahohi. Na tuntubi shugaban hukumar zabe na da'irar birnin Kwanni domin jin yanda zaben ke tafiya a wannan da'irar.
Sadu Kareji Shibu ne president Seni commune birnin Kwanni. To wallahi yanzu nan dai mu dai bamji inda ake nan ga hayaniya, tunda wajen conseil du départemental de sécurité déjà en doko matakin dan ayi zabe lamin lahiya
a lokacin da na zagaya birni da kuma karkara a yau da safe naga jama'a da dama na ci gaba da hituwa a wurin wannan zaben inda na tuntubi wadansu daga cikin su domin jin yanda suka ga zaben na gudana
sunana Ahmadu Malam Isa mun yi godiya kwarai domin yadda muka yi campaign da zahi ana caccaka juna to abin da ba mamaki irin rana ta yau gashi an koma dumke uwa guda uba guda shine babban abin da ya bani sha'awa komi na ta haya da kyau babu wata matsala kowani ya tsaya matsayi ne masu ji hukura kuma kaga ga mu kan layi babu hayaniya sai gaishe gaishe akai kwana mutunta
sunana Aisha Hafizu Lawrence zabe da yanda yake tsaya alhamdulillah babu matsala cikin shi ana tafiya cikin hankali cikin ruwan sanyi
ana ce mata sun fito sosai a yau da
safe to mata suna da hituwa kwase yanzu mata sai sun kare doni kuma yanzu alhamdulillah mata sun fito iyakar gwalgwado
a nasa bangaren daya daga cikin shugabanni na kasa na kungiyar kare haƙƙin dan adam mai suna Inci da Walwala ya yi mini bayani game da zagayen da suka yi a yau da safe na gani da tabbatar da zaben na gudana lami lafiya
Abdullahi Kado ake ce mini ni ne president na kasa na kungiya ta kare haƙƙin dan adam da ake ce ma Inci da Walwala alhamdulillah tun da safe muke nan muna yawatawa wuri-wuri don mu ga abin da ke faruwa abin da idanuna sun ka gwada mini na zabe na tahiya lahiya lau ana yin zabe kuma yana tahiya kuma mutane cikin kwanci hankali da lumana suna ta kurkunsu banga hayaniya ba duk inda naje banga hayaniya ko guda ba banga tashi hankali ba alama an Niger sun gane zabe suna yin shi bismillahi babu tsangwama
shi ko shugaban hukumar zabe na gundumar birnin Kwanni baki daya
ya tabbatar suwa mini da cewa sun doki matakan tsaro ba na wasa ba domin tunkarar dukkan wani tashi hankali ko wata turjiya don ganin zaben ya wakana lami lafiya
sunana Ile Kane Musa president na commission departemental da Kwanni ta zabe an dauki matakan tsaro da dama saboda muna hulɗa sosai muna collaboration sosai da conseil departemental na security tun ma lokacin da seni ta turo mu muka zo nan birnin Kwanni wa'anda muka fara ma magana da su bayan prefect su ne wa'annan hukumomin wanda suke cikin wannan kungiyar tun wannan lokaci muke dauka ake dauka matakai muna hira da su suna mana bayani ga inda tsarin da za su sa yanzu ma a jiya da daddare ina can hukumar zabe ta alela ina can naga sosai wannan jama'an tsaro wanda ake ce ma CMCF an kawo da dama matakan tsaro mutane jama'an tsaro da dama suna can sun ba mu umarnin cewa to ga mutane nan wannan su bakin komin su bancin su akwai masu yawo cikin karkarin ne su ne ake ce ma patrol to su wa'annan kawo duk ɗan matsaloli na kusa akwai chef d'équipe wanda su conseil national départemental na sécurité ba mu umarnin cewa da mun ji labarin akwai wani matsala ko matsaci kawai a shawarta musu
Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
To madalla har yanzu dai kuna tare ni da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga Maryam Dauda dauke da labaran duniya kashi na biyu
Farko kayayyakin agajin kasa da kasa sun isa yankin Tigray da ke arewacin Habasha a jiya Asabar tun bayan da aka fara fadan yankin don taimakawa mutanen da fadan ya shafa. Wata tawaga mai dauke da magunguna da kayayyakin agaji daga kungiyar Red Cross ta kasa da kasa da ake kira ICRC a takaice da kungiyar Red Cross ta Habasha sun isa lardan kwana daya bayan da Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana damuwa game da yan gudun hijirar Eritrea da aka tilastawa komawa sansanonin da suka tserewa. An shirya tawagar ne tare da taimakon hukumomin gwamnatin Habasha. Shugaban kungiyar ICRC na yankin Afirka, Patrick Yusuf, ya ce kayan agajin na da muhimmanci sosai musamman ga asibitoci da kuma waɗanda faɗan ya shafa. Hukumomi a ƙasar Indonesia sun sanar da kaman wani madugun kungiyar Jama'a Islamiyya mai alaka da Al-Qaida. Kungiyar masu tsatsauran ra'ayin da ta kai munanan hare-hare a ƙoƙarinta na kafa daular Islama a kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan ƙasar Ahmad Ramadan Ya faɗa a wata sanarwa cewa 'yan sandan yaƙi da ta'addanci ne suka kama Aris Masono, wanda kuma ake kira Zulkar 9, a ranar Alhamis da Maraice, a lokacin da suka kai wani samami a gabas da gundumar Lampung a tsibirin Sumatra. Ramadan ya ce 'yan sandan ba su fuskanci wata tarjiya ba daga Zulkar 9, wanda ake kyautata zato shi ne ya kitsa harin bom ɗin da aka kai a wani wurin shakatawa a tsibirin Bali a shekarar 2002, har mutane fiye da 200 suka mutu, da kuma wani hari da aka kai a Marriott Hotel a Jakarta, babban birnin Indonesia, a shekarar 2003, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12. 'Yan sandan sun ce an kwarmata musu bayanin inda Zulkar 9 yake ne, yayin da suka tuhumi wasu da yawa da ake kyautata zato mayakan ne da suka kama a watan da ya gabata.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sauraron bahasi na cin zarafin da ake zargin rushasshiyar rundunar 'yan sandan SAS da yi na ci gaba da sauraron zaman koke-koken jama'a a yankin Niger Delta. Wakilin murya Amurka Lamida Abubakar ya aiko mana da rahoton.
Even they don't allow me to go and see him. The next day when I went there, they said, look, it's no longer here, sir, that I should not bother to come. My life was threatened.
Irin yanayin zaman sauraron koke-koken jama'a kenan a birnin Port Harcourt da ke jihar Rivers na waɗanda ke ikirarin cewar rundunar tsaron 'yan sandan nan na SAS da gwamnatin tarayyar Najeriya ta rushe sun ci zarafinsu. Waɗannan koke-koken da aka gabatar da su a gaban kwamitin bincike na dangane da cin zarafin da ake zargin rusasshiyar rundunar 'yan sandan SAS din tayi a yayin gudanar da ayyukanta na tabbatar da tsaro a daukacin kasar ta Najeriya. Ire-iren waɗannan kwamitin dai da aka kakkafa a jihohi daban-daban kama daga kudanci da kuma arewacin kasar, wanda ya kunshi manyan alkalai, a halin yanzu dai yana ci gaba da karbar koke-koken jama'a. Wasu al'ummomi a yankin na Niger Delta mai arzikin mai da rusasshiyar rundunar tsaro ta ci zarafi ta SAS sun bayyana yadda aka ci zarafinsu.
The SAS murdered my nephew on the 30th of September 2016.
Wannan yana cewa ne sunana Bari yace rundunar 'yan sandan SAS da aka rusa ta yi sanadiyar mutuwar dan uwana a ranar 30 ga watan Satumba, kuma sun je ne kawai da nufin buga kwallon kafa bayan sun kashe shi. Sannan kuma suka kira ni a waya suka ce na zo na dauki gawar sa, sai na biya zunzurutun kuɗi har naira 100,000.
They said I should come and bill him with 100,000 naira.
Shi kuwa wannan yace,
Aliyama Romeo, they need money from him, 50,000 naira. If I bring the 50,000 naira, they will release him and get up to almost 20,000 within my pocket.
Wannan yana cewa ne sunana Romeo, yace ranar 15 ga watan Satumba na shekara ta 2015 ne dan uwana ya kira ni a waya yace an kama shi. Sannan kuma sai ya biya kuɗi naira 50,000. Nan take kuwa na garzaya inda aka kama shi, na yi magana da jami'an tsaro na rundunar SAS domin in karbe shi beli, inda na je da zunzurutun kuɗi har naira 20,000. Amma daga bisani suka ce na bincika, bayan na bincika ban ga dan uwan nawa ba, suka sanar da ni cewa an kashe shi.
Sir Patrick Dominic, because I happen to be a victim, my longer one was a victim, on the first day of October around the Obigbo, which one police officer.
Shi kuwa wannan da ke da suna Patrick yana cewa ne na zo ne domin in halarci wannan kwamitin bincike da ake gudanarwa domin kwato hakkin dan uwana da aka kashe a jihar Rivers. Yace an kashe dan uwana ranar 30 ga watan Oktoba bayan an samu hatsaniya a karamar hukumar Obibo da ke jihar Rivers. Dan uwan nawa dai yana aiki ne a wani hotel da ke kusa ga inda aka samu tashin hankula.
My name is Gushiku and I reside in Port Harcourt. Actually, one thing about the panel of inquiry is that he has been able to, give people the opportunity.
Wannan yana cewa ne sunana Ogochiku, yace wannan kwamitin bincike da dama ce ga jama'a na su bayyana damuwarsu kan cin zarafin da aka yi musu domin yawan jama'a ba su san inda za su miƙa kokensu ba tsawon lokaci idan irin wannan dama ta samu wadda rundunar 'yan sandan SAS suka ci zarafin jama'a musamman a yankin Niger Delta kuma za ka ga alamar huci takeici ga mutane ganin wannan dama ta samu kuma na lura da cewar duk da haka wasu mutane suna jin tsoro ko daga ƙarshe kada hukumomi su yi watsi da waɗannan koke-koke ba tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan danyen aiki ba to amma dai mun zura ido
but from my perspective I think many people somehow are doubting the outcome of this panel
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
a gaida Lamido Abubakar wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina Mishanu za ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo matasa a duniyar gizo to albishirin ku matasa sauraro barka da dawowa wannan filin na matasa a duniyar gizo tare da ni taku Madina Meshami mai jagoranta wannan shirin sau ɗaya a kowane mako ga waɗanda yau suka fara sauraron wannan shirin matasa a duniyar gizo shiri ne da ke duba alfanu da kuma illolin shafukan sada zumunta duba da yadda komai namu ya koma yanar gizo yanzu to ma sauraro dai yau filin naku ne yau na tsakuro wasu masu bibiyar wannan shirin na wasu biyu domin jin irin tasirin da shafukan sada zumunta ke da shi a rayuwarsu
ni dai sunana Kabir Sulama Ismail
to zan yi na sai in tambaye ka a matsayinka na matashi idan an ce maka shafukan sada zumunta ko kuma na yanar gizo a turanci social media kenan me ke zuwa kanka
social network dai wani tsari ne wanda turawa suka kawo da shi ko muke aiki da shi saboda yana ƙara wayar da mu akan wasu abubuwa na rayuwa wanda da kusan ba mu san su amma sai ta hanyar social network wanda suke sadar da mu da wasu mutane wasu na ƙasa wasu kuma na jahu wasu ma local government ɗinku gaskiya social network yana da tasiri sosai a tare da rayuwata saboda ya sa ni na sadu da yawan mutane wanda ko ban taɓa sanin su da su ba amma ta hanyar social network yana yin tasiri a tare da rayuwata kuma ina jin daɗin kasancewa da social network
to za ka iya rayuwa ba da social media ba
ina Madina ai ba zai yiwu saboda already ko yaya ban ma ba kwana ɗaya zan ga miss sosai wasu ma ba su dinga kira na yaya amma ta ba ka wallahi mun bar ce wallahi kuma ina jin kamar damuwa in ban hau ba dan duk daren na dole sai rawo su nake jin daɗi
me za ka ce ka fi amfana da social media a rayuwarka
social network yana amfani da shi wajen tafsirarka da kuma ganin yadda duniya take kasancewa saboda yanzu duniya ta zama suwa ta kan hannu take ina son da dinga ina mu abokin labari ne gaskiya ko da yaushe ina son in dinga update din kaina wajen labari haka kuma abin da dinga shaji na ina son da dinga ganin abubuwa sabbi saboda in ƙara ilimi akai saboda inda na shige ni zaman to ina da wayewa akan harka addini da kuma bangaren labarai bana son ya zama to a ce wani ne zai ba labari na haka ce ni zan ba labari
to yau idan an ce waya ka ta fadi yaya zaka ji
kai a yi lokacin na kai wakin din Facebook na Madina lokacin sai ne kusan kwana biyu abin da lafi
rashin lafiya kai saboda Facebook ɗinka ya samu matsala
saboda Facebook ya samu wahala sai rashin lafiya kusan ta kwana biyu idan za ni
kamar wani irin illa ya maka ga rayuwarka
ayi illa saboda na yi meeting din wasu abokan da har yanzu ban same su ba saboda na yi zai haye zuwa ga zuwa saboda a lokacin a kowa su suna da neman su dinsu wanda har yanzu ban da su a rayuwa
na. Da farko suna Ahmad Tijjani Bawaje. To gaskiya tasirin social media a rayuwa ta kamar da ka sani komai na rayuwarmu ne na yanzu komai ya koma harkar social media wato kafofin sada zumunta na zamani fannin ce karatu na makaranta ina using in ce zan ce 70% na karatu na yanzu ina yin ce through social media ba wai ana karanta takardu irin misalin ce hard copy saka ba
to kullum kake amfani da social media
a gaskiya ni kam zan ce social media sai dai gari da waye ba kowane waye wani gari musamman ma sun san duk kafofin watsa labarai musamman ma shi international media ne kowa suna da shi wato website da suke sace labaran
wato shafin yanar gizo
shafin yawa shafin yanar gizo da ke wata labarin su musamman ma wasu labarin za ki gani sun wasa shi a shafukan su amma ba su wasa a rediyo ba so irin wannan labarin kowane wayan gari ina bin duka shafukan su domin san yau me yake faruwa a kasan.
To shafukan sada zumunta guda nawa kake da su?
Okay, akwai Facebook, Twitter, Instagram da har ma ke YouTube da kuma LinkedIn.
To wanne ne kafi hawa kullum?
A gaskiya zan ce Twitter.
Twitter me yasa?
Domin gaskiya yawancin labaru na yanzu suna kan Twitter. Musamman ma in ce manya-manya mutane wato prominent mutane a society. Sun ce sun fi amfani ma da Twitter. Musamman ma in dai kina son labari dai a ce labari wanda like in ce breaking news haka. Idan ka je Twitter za ka ganci kaman yanzu ya faru yanzu za ka ganci.
Wato an fi samun labarai da dumi-dumin sa a shafin Twitter kenan.
Yawwa Twitter ana samun labarai da dumi-dumin su kuma a wannan shafin ina ga ya kawo ma wani abu zan ce na interaction kaman mutane kaman leaders da kuma mu'amala tsakanin jagorori da kuma mabiyansu. Domin a da duka idan kaman shugaban kasa ko wani minista ko wani yakan yi taro wani kasa ko wani abu duka za ki ga an wallafa wannan abin to za ki san yau ina wannan yake har ki samu maybe idan sharhi ko wani abu a kai tsakanin yin da duka wannan babu.
To lokaci dai ya yi halinsa kamar ko da yaushe za ku iya ƙara jin wannan shirin da kuma shirye-shirye na da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Kawai ku garzaya zuwa shirin rana ƙarƙashin kowace ranar Lahadi kuma tabbatar cewa kuna tare da ni kai tsaye a kowane mako. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan gundumar Colombia cikin shirin matasa a duniyar gizo. Madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Najeriya sun ce sun gano 'yan bindigar da suka sace ɗaliban wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya sun kuma yi musayar wuta da su a cewar wata sanarwa da shugaban Najeriya ya fidda a jiya Asabar. Yayin da ƙasashe ke amincewa da rigakafin coronavirus ana ci gaba da samun buƙatar gaggawa ta ba da rigakafin yayin da kuma ake samun adadin tarihi na masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace a ƙasashe da yawa. An yi aron gama a wasu wuraren a birnin Washington DC a jiya Asabar da maraice tsakanin masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump da masu adawa da shi akan kasa sauya sakamakon zaben shugaban ƙasar da Trump ya yi wanda abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya lashe. An kai mutane hudu asibiti saboda sun samu raunukan wuka an kuma kama wasu 23 a cewar 'yan sandan birnin.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai Leo Sahilu wanda ya haɗa shirin da injiniyanmu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.